الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ulughul Maram kafin darasi ne ba da yake idan da tambayoyi suka yi gabata wai misali farawo idan yayi sata za a iya la'antarsa baya dacewa an gane ku domin akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ne saban Allah kada an ci shi akwai hani kuma hikima game da wannan hani domin kara kama ma shaitani ne kake akan ingiza shi kuma baya daga cikin sifofin mumini wato yawan la'anta tsinuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana iya abin da ya dace kai masa na addu'a shine Allah ya shirye da shi kuma kai addu'ar Allah ya sa ka samu kayan ka ma'ana in ma ta hannunsa ya dawo da kayan ko kuma Allah ya yi dalilin yadda za ka samu kayan ka an gane ko in kayan ma ba su dawo ba Ubangiji ta'ala zai mai maka gurbin da abin da ya fara kai saboda shi mumini duk abin da ya same shi na musiba da bala'i to Ubangiji ta'ala sai ya rubuta masa lada akan wannan musiba da ta same shi amma da sharadi sai idan ya rungumi kadara ya dau hakuri ya maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan zai samu sakamakon lada akan haka don haka dai a takaice abin da ya dace kai masa addu'ar Allah ya shirye da shi na'am kamar ni bayan sallar asar bayan dan uwa shine dangane da Qur'ani da ake shigar da shi cikin memuwar ta salula shi yana halatta ko baya halatta ya wuce matsayin halacci abu ne wanda yake anso da haka domin ya zama tudu inda kake alkur'ani yana tare da kai maimakon ka yi zaman banza ka bata lokaci za ka iya ɗaukowa ka buɗa ka karanta kuma kasancewar shi a cikin kwakwalluwar salula baya hana a shigaban ɗaki da wannan salular in kuma mutum ya hana cewa a shigaban ɗaki da salular da ke akwai alkur'ani a cikin kwakwalluwarta kenan duk makarantar alkur'ani sai a hana su shiga saboda su ma ya cikin kwakwalluwarsu ne yake to don haka dai a takaice na halatta a shiga, amma haka ka fallo shi a cikin ikrarin to baya halatta ka shiga da shi a haka, sai ka yi kokari ka kashi ya koma cikin kwallon in ya so ka shiga ban daki. Sannan tambayar shi ta biyu yake cewa menene hukuncin yin bacci bayan la'asar? Yin bacci bayan la'asar halaka ne. Hadisin da ya zo wanda yake hani game da haka bai inganta ba. Hadisin da yake cewa duk wanda ya yi bacci bayan la'asar ya samu taɓuwar hankali, to shi ya jama kansa. Shi ne wasu malamai suke cewa bacci bayan la'asar yana daga cikin abubuwan da ke sabbaba taɓuwar hankali. To wannan hadisi bai inganta ba, inda ya inganta to dalili ne wanda zai nuna cewa bai dace ba a yi bacci bayan la'asar. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karhancin yin bacci, hani game da yin bacci shi ne bayan sallah ta magariba. Domin hadisi ne ingantacce, sahabin yake faɗa cewa wa kana yakrahu nauma, wato ba a wannan kabla da isha, an gane ku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana yakrahu nauma kabla ha wal hadisa ba'daha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyamar yin bacci kafin sallar isha, kuma yana kyamar yin hira wato bayan sallar isha. To wannan hadisi yana tabbatar da cewa bacci bayan magariba bai dace ba, sai idan mutum ya dau matakai sannan baccin yake halatta. Domin hanin da aka yi na yin bacci kafin sallar isha don kada bacci ya rijaye ka, ka kasa samun sallar isha a lokaci, shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hani. Malamai suka ce a nan in kana da amincewa ka tabbata za ka iya falkawa, ko ka wakinta wanda zai farkar da kai in lokacin isha ya yi, dan adam ko wata agogo, to ba laifi kana iya yin baccinka ko da bayan magariba ne, saboda illar ta sa aka yi hanin dan kada bacci ya rijaye mutum ya kasa samun sallar isha a lokaci. Shi kuwa hira ta bayan isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karhanta ba dan komai ba, saboda ana buƙatar mumini ya tashi ya rayar da daransa da nafilfili, kuma ya samu sallar asuba a lokaci, an gane ko? Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana wato doguwar hira bayan isha. Amma hira wadda take mai fa'ida kamar abin da ya shafi maslaha ta jama'a, ko abin da ya shafi wato karantarwa, to wannan duka babu laifi ko da bayan isha akan iya yi, domin ya gabata a cikin darasinmu na Sahihul Bukhari babi ne na musamman al-Imamu Bukhari, Allah ya ji kansa yayi akan haka. Na'am. Haka nan karin fa'ida, bacci da ake cewa bayan asuba yana janyo talauci, shi ma hadisin da aka rawaito kwata-kwata ba ya da kai balantana kafa, la asula lahu, an gane ku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba cewa bacci bayan asuba na janyo talauci, illa kasancewar abinda muke so mu sani, bayan asuba lokaci ne wanda yake mai albarka, ana buƙatar mumini ya yi ƙoƙari ya ribanci wannan lokaci, musamman bayan ka gama sallar asuba, in so samu ne to abinda ake buƙata ka ci gaba da zama abinda ka yi sallah a matsayinka na namiji a masallaci. Idan mace ce ce a inda ta yi sallah a gida, sai ta zauna a gunta ta ci gaba da ambaton Allah, in ma arwalla ta warware sai a tashi a je a sake a dawo a zauna a gun, har a kai lokacin da rana za ta hudo ta ɗaukaka. Misali in rana na hudowa ƙarfe 6:30, to idan ta hudo zuwa 6:15 sai ka tashi sai ka yi nafila raka'a biyu ka karanta duk abin da ya sauƙaƙa bayan Fatiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi haka yana da ladan hajji cikakka da umra cikakka. Sai da ya ƙarfafa ya ce hajji cikakka da umra cikakka, duk mutumin da ya ci gaba da zama abun da ya yi sallar asuba ya ringa ambaton Allah har aka kai lokacin da rana ta hudo ta dan daukaka bayan hudowar ta misali kamar da minti 15 sannan ya tashi yayin nafila raka'a biyu manzo Allah yace za a bashi ladan haji cikakka da umra cikakka in kana da wasu aikace aikace in kai manomi ne kai sanma ko kaje gonarka in wata sana'a kake kai maza kaje wurin sana'arka da sassafe saboda kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a cewa Allahumma barik li ummati fi hukuriha yace ya Allah ka sanya albarka game da sammakon al'ummata dan haka ka tsaya kai nazari duk aikin da zaka fara a farar safiya to zaka ga wannan aiki aiki ne wanda Allah ya saka albarka a cikin shi dandanan kafin rana ta daga zaka ga kayan aiki mai yawa to inda kai dan kasuwa ne to sai ka dan yi taka tsantsan kar ka zamanto kai ne farkon shiga kasuwa an gane ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace shaytani yana da tuta guda biyu ta farko duk mutumin da ya fara shiga kasuwa shi yake danka ma wannan tuta ta biyu kuma wanda yayi jinkirin dawowa na karshe shi yake ba wannan tuta duk wanda shaytani ya bashi tuta ai wannan ya shagala to dan haka kenan ita ma kasuwa ka dan bari dai wasu surgaye ka shiga amma ba sai karfe 9 ko sai karfe 10 kamar kasuwannin mu anan sai karfe 10 ka ga wani ya fito kasuwa har ma su jama'a sun saba sai ka ji mutun ya ce yanzu ma in naje kasuwa ba a buda ba wanda in ka je wasu kasashe kasuwa tun karfe 6 duk abin da kake bukata a kasuwa in ka je ka iya siye shi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna ji cikin kitabun zahara muna cikin babul miya mun tsaya karshen wato hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda dake fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat lana maitatani wa dama Allah ya ce kusan da cewa an halitta mana mushe biyu da jinane biyu lafazin maitatan da daman lafazi ne wanda yake musanna an gane ko mufrad kinsa shine maita shi kuma dam shine yace uhillat lana maitatan an halitta mana mushe biyu idan aka ce mushe shine malamai suka ce ma mata min gairi zakati shar'iyya ma mata min addawa min gairi zakati shar'iyya ma mata min addawa min gairi zakati shar'iyya ko kace ma mata hatfa anfi min addawa dabbar da ta mutu da kanta ko kuma duk dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ta yanka na shari'a to shine ake kira da mushe sai yace wa daman wato da jinane biyu sai yace fa ammal maitatan kusan da cewa mushi biyu wanda aka halitta mana manzo Allah yace fa jarad mushi na farko ita ce fara fara mushin ta halaka ne sawa'an da kanta ta mutu ko kuma kai ne ka zamanto sababin mutuwar ta kamar misali da ka kamo kana zubawa cikin ruwa an gane ko ko ta halin kaka da kanta ta mutu ko kai ne ka zame mata sababin mutuwa to wannan halakci Allahumma sai dai in ya kasance lokacin da za a kashe ta an fesa mata wata huda wadda take dauke da guba to wannan kuma baya halatta ka ci domin kiyaye lafiyarka domin kiyaye lafiya wajibi ne duk abin da zai janyo matsala a jikin dan adam ya haddasa masa rashin lafiya to haramun ne ya aikata wannan abu an gane ko kina wanda ake fesa mata fazon wannan kwata-kwata baya halatta a ci saboda a kiyaye lafiyar jama'a sai yace wal hut wato da kifi idan aka ce hut wani nau'i ne na kifi wanda suna kiran shi dolphin suke kiran shi ko kuma ka ce masa dai yana dai kusa da balen an san balen shine katin kifi wanda yake a cikin teku kifin da ya hade annabi Yunus alaihi salam kamar yadda Allah ya bamu labari falata kama hutu wa huwa mulim to nau'i ne daga cikin nau'ikan kifi kuma a cikin kifaye kafin a samu mai girman hut wato nema ne to dan haka wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana da shi duk kifi wato kifi sawa'an kenan kai ne ka zama sababin sa ya mutu ko kuma da kansa ya mutu to wannan halaka ne balma hadisi ya gabata dukkan mushe wanda yake na teku halaka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi na farko a wannan babu da aka masa tambaya dangane da ruwan teku shin ana iya arwalla da shi manzon Allah yace huwa qahuru ma'uhu al-hillu maitatu ruwan teku mai tsarkakewa ne manzon Allah yace kuma mushen teku halaka ne to dan haka duk dabba ta ruwa wanda bata rayuwa sai a wannan duk dabbar da bata rayuwa sai a ruwa to in ka samu mushen ta sawa'an a cikin teku ko a cikin sarari to wannan ya halatta kace amma duk dabbar da tana iya rayuwa a ruwa tana iya rayuwa a sarari to in ka samu mushen ta ba za ka ci ba an gane ko kenan ita dabbar ruwa ita ce wanda bata rayuwa sai a cikin ruwa wannan kuma koda aladar ruwa ne koda karar ruwa ne ka samu wannan ya halatta ce tare da cewa bayani ya gabata al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya toge maciji wato da kwado sannan da nene muka zana da kada waɗannan al-Imam Ahmad ya toge yace domin shi kada yana daga cikin wato zawati na domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta duk dabba wanda take da hira irin wannan hakuri na zaki da damusa an gane ko me tsini shi kwa kada yana da irin wannan hakura sannan yace shi kuma maciji da kwado suna daga cikin al-mustakbasat waɗanda suke munana wanda ko ubangiji ta'ala ya turo manzansa domin ya haramta mana duk wani abu mai muni shine yake cewa wayu hillu lahum tayyibati wayuharrimu alaihim al-khaba'is to dan haka hayya maciji da shi kwado suna daga cikin mustakbasat kamar yadda al-Imam Ahmad ya tabbata dan haka shi kuma wato al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i ba tare da sun toge komai suka ce dukkan naman ruwa ko ma menene ka samu halaka ne kana iya ci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-hillu maitatuhu mushen teku manzon Allah ya ce halaka ne ba tare da toge komai daga ciki ba to shine ya ce faljaradu wal hut wato fara da kifi manzon Allah ya ce mushen su halaka ne sai ya ce wa amma daman ya ce ka san da cewa jina ne biyu wanda aka halitta mana manzon Allah ya ce falkabidu jini na farko ita ce hanta domin asalin hanta jini ne an gane ko hanta jini ne sai ya ce waqtihal wato da saifa saifa wani yanki ne na nama a jikin dan adam ko a jikin dabba wanda yana kama da hanta amma ba hanta bace to dan haka saifa wato ita ma jini ne asalinta ita ma yana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya halitta mana to dan haka yin misali yanzu idan mutun ya kafa yace maka dukkan mushe haramun ne dukkan jini haramun ne sai ya kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala hurrimat alaikumul maitatu waddam ko kuma can innama harrama alaikumul maitata waddama an gane ko ko kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqam illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijis to sai ka fada masa ka ce masa banda mushi biyu an gane ko kuma banda jini biyu menene dalilin da yake bance cewa ba dukkan mushe bane aka halitta akwai wanda aka ware wanda ya halitta shine zaka zo da wannan hadisi yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge mana mushi biyu da kuma jina ne guda biyu wannan hadisi da wancan hadisi na farko kenan su ne suka kebanci gamewar waccan aya wadda take cikin suratul ma'ida hurrimat alaikumul maita wadda da kuma innama harrama alaikumul maitata waddama walhamal khindir wama uhilla bihi lighairillah. Kuma duk da cewa ayar da take cikin suratul an'am ta nuna mana jinin da yake haramu shine addamul masfuh, kamar yadda yace illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan, ko jini wanda yake mai kwarara, jini mai kwarara sawa'an yanka dabba aka yi jinin da ya zubo wannan haramu ne, ko aka tilla dabba jini ya fito daga jikinta haramu ne wannan jini baya halatta. To haka jinin da ya koma cikin cikin dabba ya kwanta shi ma wannan haramu ne. To amma wanda yake cikin jijiyoyi da wanda yake cikin tsoka to wannan halak ne. Dan haka in an yanka dabba wannan jini da ya kwarara a yi kokari a wanke shi da kyau, domin jini ne wanda yake haramtacce. Amma wanda yake cikin tsoka da wanda yake cikin tsoka da wanda yake cikin jijiya wannan shi matsayin halak ne. Gane ku, domin bai riga ba ya kwararo ya zubo kasa. To amma so da yawa sai kaga an yanka dabba ta layya, raguna na layya, an bar wuyan da jini jage-jage, kuma in ya kwana wannan jini ya riga ya daskare da shi za a yanka nama. To wannan kwata-kwata baya dacewa, domin duk jini wanda yake mai kwarara haramu ne baya halatta. Shine mana yake fada yace akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa al-Musnad, haka nan Ibn Majah a cikin littafin sa as-Sunan mallan yace wa fihi da'fun, a cikin sanadin hadisin akwai rauni, tare da cewa hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Don haka mun yi bayani a baya cewa mushen kifi koda ya gauraya ruwan teku, wannan ruwan tauki, to wannan ruwa ne tsarkakekke, domin shi ma mushen tsarkakekke ne. An gane ko? A inda baya halatta ka ci wannan mushe bugo da ƙari, bayan mun yi bayanin cewa in an kashe shi da guba, to lokacin da ya canza ya yi wari ya yi tsami, to wannan baya halatta mutum ya ci. Me yasa? Saboda kada ya haddasa masa rashin lafiya a jiki. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyagmishu thumma liyanzihu فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتكي بجناحه الذي فيه الداء. وتو ما لم الله يجيك أنسى نافتاه وأن الحديثي نيدك أبو هريرة الله إكرام سيدة na fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum, manzon Allah ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku. Idan aka ce sharab shine abin sha, sawa'an ruwa ne ko kunu ne ko ma menene, shine yace idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum, manzo Allah yace idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku. Lafazin adzubab kamar yadda malamai suka faɗa suna ne wanda ake amfani da shi akan wato dewa daga cikin kwaruka masu yawan haihuwa. Asali a larabci sukan yi amfani da lafazin dhubab ga duk wani kwari wanda yake mai yawan haihuwa. Na daga cikin kudaje wato shine wannan kuda wanda muke rayuwa tare da shi, wanda yana da fuka-fukai biyu waɗanda suke marasa kauri, wanda kuma galibi zaka ga abin da yafi nufata wato shine kayan kasanta, wanda ta hanyar nan yakan ɗauko guba shine microbe ya je ya saka a cikin abincin da ɗan adam zai ci. an gane ku saboda kasancewar in kaga kuda ya hau wani wuri a jikin dan adam to kurji ne in ya hau kurji ko me zai ne shi zai yi kokarin wato tsotsar jini da mugunya wannan ko guba ce kuma in yaje zai yi kokarin saka ta a cikin wato abinda dan adam yake amfani da shi Ibn Battal Allah ya ji kansa yake fada yace kuda ba a ce masa kuda sai domin ana ije shi din inda ya tinkaro an gane ko domin min zabba ya zubbu ne in aka ce azabbu wato shine ije abu saboda kuda daga ya nuhu ka haka zaka masa daga nan ya samu sunan kenan min azabbi ne in aka ce azabbu wato shine ije abu shine ake ce masa zubab kenan abin ijewa daga ya tinkaro sai a dinga kokarin yaya za a yi a nisanta shi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku manzo Allah yace fali yagmisku yayi kokarin dirmiya shi a cikin wannan abin sha bayan ka dirmiya me zaka yi manzo Allah yace kuma li yanzihu sannan ya tsamo shi idan ka tsamo shi ya zaka yi sai ka jefar da shi ba tsotsewa ba zaka yi me zaka yi da abin da yake jikin shi dan ka tsoma allura a teku mai targi a gidauniya ta kunu dan kuda ya fada abinda ya hada jikin shi menene ya rage shine yace kuma li yanzihu manzo Allah yace sannan sai ya fitar da shi micece illa micece hikima da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu idan kuda ya fada cikin abin shan mu dirmiya shi idan mun dirmiya shi manzo Allah yace sannan mu fitar da shi sai yace fa inna fi ahadi janahihi da'an manzo Allah yace domin a cikin dayan fukafikansa manzo Allah yace akwai cuta akwai guba da yake dauke da ita a cikin dayan fukafukansa sai yace wa fil akhir shifaan manzo Allah yace a dayan fukfuken wato akwai waraka fukfuken daya yana dauke da guba dayan kuma wato yana dauke da wato shine magani an gane ko shine yace fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifaan manzo Allah yace domin a dayan fukfukensa wato akwai cuta dayan kuma akwai waraka ma'ana akwai magani wannan ita ce hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan jumla ita ce jumla ta alidiyya illar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu dirmiya shi a cikin abin shan sannan mu tsame shi saboda a dayan fukfuken akwai cuta dayan kuma akwai magani wannan hadisi a takaice malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa kuda tsarkakekke ne sawa'an yana rayi ko yana mace cewa duk abin da kuda ya fada cikinsa sawa'an abu ne wanda yake ruwa-ruwa ko wanda yake sandararre to wannan ba najasa bace ba misali ka kawo ruwan arwalla ka aje kudaje suka fada wannan ruwa ba najasa bane sai ka fitar da su ka dirmiya su ka fitar da su in ya so ka sha ruwan ka kai arwalla da shi shi yasa malam ya shigo da shi a cikin babul miya kenan kar mu yi zaton cewa ruwan da kuda ya fada ya zama najasa sai dai in kudaje sun jima da fadawa suka mutu har ya kai suka canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku to a wannan lokaci ne kenan baya dacewa a yi amfani da shi a cikin ibada sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin wato dirmiya kuda gaba ɗayansa a cikin abin da ya fada a gane ku ka dirmiya shi a cikin abin da ya fada sannan ka fitar da shi in ka dirmiya shi ba barin shi ba za ka yi fitar da shi za ka yi kuma yana nuna mana abin da ya rage a cikin makayin sai ka yi amfani da shi domin dukiya ce tun zartar da dukiya haramu ne bai halatta ka zubar da shi domin abu ne tsarkakeke in ma kai kana kyamar shan wannan kunu to nemi wanda yake da bukata akwai wanda mabukatan shi suna da yawa idan kamar misali abinci ne ya fada ya mutu akan abincin to iya abin da zaka yi sai ka fitar da shi sai ka dan an gane ko fitar da shi zaka yi da gefin inda ya mutu ba zaka dirmiya shi domin a cikin abin sha ne ake dirmiya shi in a cikin abinci ne sai ka dauke shi da duk abin da yake gefin na abincin ka yade shi saboda shi abin sha duk abin da ya darsu a cikin shi yakan hada shi ta ko ina ta kowane shashi gaba ɗaya zai gauraya shi amma shi abinci da wuya abu yake nasuwa ya hada shi ta ko ina dan haka kenan zaka dauke kudin da iya abin da yake gefin sa sannan sauran abincin kai amfani da shi sannan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana cewa a cikin ɗaya daga cikin fukafukan guda akwai rashin lafiya ɗaya kuma akwai magani akwai cuta ɗaya akwai magani shi kuma shine anan sai yace a wata riwaya kenan an samu a riwaya ta al-Imam Abu Dawud wato an samu kari an samu dadi a riwayar sa manzo Allah sai yake cewa wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da manzo Allah yace domin yakan yi kokarin kare kansa wato da fuffuken da ke akwai cutar a cikin sa fuffuken da ke akwai cutar a cikinta a cikin sa to shine babban makamin shi wanda yake famar kare kansa idan zai yaga hallaka to wannan fuffuken nashi da shi yake famar kare kansa to dan haka in kaga kuda ya fada cikin abinci galibi in ka lura zaka ga fuffuken da ke akwai cutar shine yake fadawa cikin abinci da shi yake karkatawa yana famar kare kansa kenan ta haka za mu iya ganewa shin fuffuke ne na hagu ko fuffuke ne wanda yake na dama kenan anan aiki ya rage ma mai son ya gane kenan in ya fada ka tsaya ka ga wani fuffuken ne ya fada na dama ne ko na hagu ne domin fuffuken da yake kare kansa wanda ke akwai cutar da shine yake kare kansa kamar yanda suke fada galibi in kaga mota ta fadi to ba kotan direba bane sai in abu ya kai bayan da zai sannan kake so da yawa in mota goma ta fadi galibi zaka gani ba kotan direba bane kotan mai zaman banza ne duk yanda za a yi sai yayi kokarin kare kansa to haka shi ma kuda famar da yake da wannan fuffuken da yake da makami to da shi yake famar kare kansa misali shine yace wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fi jidda manzo Allah yace domin yana kare kansa a lokacin da yaga hallaka da fuffuken sa wanda ke akwai cutar a ciki wannan kuma yana nuna mana girman kudura ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin abu daya Ubangiji ta'ala yana iya hada abubuwa biyu waɗanda suke kishiyar juna an gane ko kaga ai misali da cuta da magani kishiyar juna ne idan magani ya zo to dole cuta za ta bargu in dai maganin ne a hakika sai dai in an hadu da alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu misali ruwa da wuta kaga ai ba sa haduwa a cikin tasa guda to Ubangiji ta'ala mai kudura ne akan komai dan haka yana daga cikin kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a jikin wannan halitta tashi karama daga cikin kankanan halittunsa wato ya hada cuta da rashin lafiya a jikin guda ga rashin lafiyar kuma sannan kuma ga cutar wannan ga waraka ga magani ga rashin ga cuta sannan kuma wato wannan abu ne wanda wasu daga cikin mustashriqun sun ringa su kan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato a sababin rawaito wannan hadisi wai na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan kuda ya faɗa cikin abin shan ɗayanku to yayi kokari ya durmiya shi sannan ya fitar da shi domin a ɗayan fukafukan akwai cuta ɗayan kuma akwai waraka to abin wai suke ganin cewa ya ci karo da hankalinsu suka yi suka game da hadisin sannan wato shi kanshi marwaicin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda suka saka baki a kan shi na daga cikin su wani malami ba masire wanda ake kiran shi Mahmudu Abu Rayya ya wallafa wani littafi nashi wanda ya masa suna Abwa'un ala sunna al-Muhammadiyya to a cikin wannan littafi yayi bayani wanda bayani ne na suka ga wannan hadisi da shi marwaicin hadisi wani malamin wanda ya karantar da mu a jami'ar Madina a shekara ta farko a wata madda da ake kiranta ilmul rijal sanin mazaji marwaitan hadisi an gane ku shi malamin yake mana bayani game da shi wannan wanda ya suka ga Abu Huraira lokacin da ya zo mutuwa da kanshi yake nishi wallahi kalmar da take fita bakin shi yake cewa Abu Huraira a irin abubuwan da ya masa shi malamin ana kiran shi Dr. Awad shi ya karantar da mu shi yake ba mu labari game da abin da ya samu na tabbaci akan shi wannan wanda ya suka ga Abu Huraira tare da cewa da yayi wannan suka ga Abu Huraira akwai wani malami wanda ake kiran shi Al-Sheikh Abdurrahman ibn Yahya Al-Muallimi ana kiran shi wannan Al-Muallimi ya wallafa littafi mai suna Al-Anwarul Kashifa a cikin wannan littafi yayi kokarin mai da martani ta fuskoki daban-daban ga shi Abu Rayya da ya saka baki ga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya aibanta shi kuma ya aibanta wannan hadisi farko malam yake mai da masa martani yace wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai wanda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya zaba ya tankade ya rauraye ya saka shi a cikin littafinsa ingantacce kenan hadisi ne wanda ta fuskar sanadinsa ko mataninsa ba wanda ya isa a gangane ko babu ta cewa hadisi ne tabbatacce abu na biyu yace hadisin da ke bayani game da cewa in kuda ya fada cikin abun shan ɗayan ku ya durmiya shi ya fitar da shi yace Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ba shi kadai ba ya kadaita da riwayar hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri da Anas dan Malik su ma sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisan nasu na cikin al-Musnad na al-Imam Ahmad fuska ta uku yace wane ne ya isa wato har ya saka baki ga wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na siyama sahabin da wato ya harbace hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito ma al'umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya masa addu'ar cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya bude zuciyarsa game da haddace duk abin da yake faɗa masa domin ya kawo kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana da wato raunin hadda ma'ana baya iya haddace abu da dandana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ya shimfida bayatinsa ya shimfida manzon Allah yace ya taru ya taru manzon Allah ya masa haka manzon Allah yace runguma a kirjinka ya runguma yace wallahi tun daga ran nan yace in dai hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ban taba manta shi ba sai dai in ban ji ba to gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a na Allah ya gadar masa wato da hadda ta sunna dan haka yafi kowane sahabi yawan riwaya ta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya wake su bakwai waɗanda suka zamanto su ne lamba na farko a wajen yawan riwaya ta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa anasun wal bahru kal kudri wa jabirun wa zawjatun nabi angaliko Abu Huraira sannan wato Abdullahi dan Umar sannan na ukun su Anas na hudu Abdullahi dan Abbas na biyar Abu Sa'id al Khudri na shida Jabir ibn Abdullah ibn Haram al Ansari na bakwai Aisha Allah ya kara mata yadda fuska ta hudu wato malam yace ya tabbatar masa da ya tabbatar da cewa malaman likitanci wato na wannan zamani sun yi bincike da dukka suka gano cewa a ɗaya daga cikin fukafukan uda wato akwai mikro dan haka galibi uda duk abin da ya hau yakan dauko guba kuma da wannan mikro nashi yake kaiwa ya saka akan wannan galibi zaka ga wasu cututtuka guda yake yada su malaman likitanci sun yi bincike sun tabbatar da cewa wato a cikin ɗaya daga cikin fukafukan guda akwai cuta dan haka wannan abu ne wanda kafin a zo wannan ci gaba na binciken likitanci tintini yau da shekara 1400 da ɗan kai ubangiji ta'ala ya sanar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da manzon shi cewa a cikin ɗaya daga cikin fukafukan guda akwai rashin lafiya to yaya za a yi manzon Allah sai ya sanar da mu kamar yadda Allah ya sanar da shi cewa in ya fada ga yanda zamu yi mudirmiya shi domin a ɗayan fufuken wato akwai waraka kaga tuntuna anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cutar sai ya nuna mana maganin ta sannan wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa duk wani abu wanda yake tsarkakekke wanda ba shi da jini a jikinsa malamai suka ce wato halak ne tsarkakekke ne duk abin da ba yi da jini a jikinsa wato kamar kudan zuma kamar azumbur shi ne wanda a Hausa ake kiran shi jirnaku shi ma kamar wato zuma kudan zuma yake yana da zafin cizo haka akwai kwarin da ake kiran shi rina ita ma ba ta da jini a jikinta an gane ko ita ma tana da zafin cizo da irin su sauro da sauransu wannan dukkan su tsarkakakku ne an gane ko dukkan su tsarkakakku ne kenan dan sun fada cikin wani abu wannan abu ba najasa bane tsarkakakke ne dan haka akan wannan hadisi ne kenan malamai suka kiyasta cewa duk wani kwari wanda baya da jini mai gudana a jikinsa to mushensa wato wannan tsarkakakke ne kenan mun gane alakar hadisin da baban da ke bayani game da hukuncen ruwa kenan kuda in ya fada cikin ruwa kenan wannan ruwa tsarkakakke ne sai mu fitar da shi mu yi arwalla an gane ko amma kafin mu fitar da shi kenan sai mu dunya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wa an abi waqidin laysi radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما قطئ من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسن واللفظ له وتدغ أبو واكد الليثي الله إكرام سيداك فدا وزع الله صلى الله عليه وسلم يج ما قطئ من البهيمة وهي حية وزع الله يج دؤب دأك ينكو وتدغ دب وهي حية الحالي دب تناري إذا أكتشي البهيمة وتدك دب ودتك ميكفا هدو سواء دب ودتك تسرري كو ودتك تتيو أما بند السباء إذا أكتشي السباء كما إرن سوزاكي دامسا دنجنس أغاليك سوى نمباء كرنس البهائم سوى نا السباء كي كرنس amma in aka ce albahaim dukkan dabbobi masu kafa hudu sawa'an waɗanda suke na sarari ko na teku to shine yace ma qudi amin albahimati manzo Allah yace duk abin da aka yanko daga dabba wahiya hayya lafazin wahiya hayya jumla ce haliya, ai halin dabbar tana rayi. Misali aka yanko kunnan tinkiya, ko aka karyo kafan. Misali aka yanko dai wani bangare na dabba, alhali dabbar tana rayi. Sanza Allah ya ce fa huwa mayyit, wannan abin da aka yanko mushe ne, baya halatta a ci. Dabba tana raye a yanko wani bangaren jikinta, to wannan mushe ne, baya halatta a ci. Akwai abin da malamai suka tuge, kamar misali afarida, dabba wannan kenan farauta, aka biyo ta, wanda kuma ba za a iya kamawa ba a yanka. Misali aka biyo irin bauna ko wani shakkin jeji ko barewa, bayan da za a yi ku kama ta ku yanka, ta fita da gudu kun biyo ta, ana sara ta. Wannan duk abin da aka saro wannan shi halaka ne, an gane ko? Har akai lokacin da za a iske ta a kada ta, in an kada ta inda sauran rai, sai a yi da yanka. Amma duk abin da aka saro a jikin wannan halaka ne, malamai sun toge wannan shi ya halatta. Gani ko? Duk dabbar wannan farautar da ta zamanto ba a iya kama ta a kada a yanka. Yanzu misali irin saniyar dawa wadda ake kiranta jamus, tsammanin ka mutum goma sun iya kama shi su kada shi su yanka? To wannan in kuka bi shi da takobi kuna sara duk abin da kuka saro, to wannan halaka ne. In kuka kada shi da sauran rai a jikin shi, sai ku yi maza ku yanka. Sannan haka misali raƙumi da zai kurci ya kaɗi gabansa cikin jeji, ya zamanto bayan da za a yi a iya kamo shi a yanka shi, to shi ma a irin wannan lokaci duk abin da aka, in aka samu takobi aka ringa saran shi, duk abin da aka saro, to wannan halaka ne, bismillah kawai za a yi. In ma da kibiya sai a yi bismillah a ja a daka masa, ko a mace aka same shi ci za a yi. Aka misali kamar zaguwa da take tashi ta kasa kamuwa, idan da wata kibiya ita ma sai a halbuta, in za a halbi sai a yi bismillah, saboda in kace sai ka kama ta ba za ka iya kama ta ba. To don haka kasancewar dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Rafi ibn Khadij, Allah ya kara masa yadda, cewa mun kasance tare, yake faɗa yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan Zulhudaifa, yace wani raƙumi sai ya kubci ya kaɗi gabansa ya shiga jeji da gudu. A lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bi bayansa da gudu, ya gaji yadda su suka kasa kama shi. Wani daga cikin sahabbai ya yi ƙoƙari ya ja kibiya sai ya ɗana masa, ya halba masa. Da ya daka masa wannan kibiya, Ubangiji ta'ala sai ya tsayar da shi, an gane ko? Raƙumin ya faɗi. Suka zo suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yake cewa inna li hadhihi al-baha'imi awabida ka awabidil wahsh. Maza Allah ya ce daga cikin waɗannan dabbobi da kuke gani, maza Allah ya ce akwai awabid waɗanda suke masu kaɗar gabansu su shiga daji da gudu, kamar irin yadda namun daji suke irin wannan gudu. Maza Allah ya ce fama nadda alaikum, duk wanda ya zautu daga cikinku ya kaɗi gabansu ya shiga jeji kuka kasa kama shi, maza Allah ya ce fasuna ubihi hakaza, irin yadda kuka yi a yanzu, maza Allah ya ce ku aikata da shi. Angane ko? Dabbar ka ta kuce ta shiga jeji, bayan da za a yi ka kama ta, inda wata kibiya sai ka yi bismillah sai ka halbe ta. Misali saniya ta fada cikin rijiya, yaya za a yi a fiddo ta? Aka rasa ta yanda za a yi a fiddo ta, to in ma wani bangaren jikinta aka samu, ta nan za a iya yanka ta, angane ko? Kanan za a iya yanka ta yadda za a wannan kinta, kenan duk ta yadda za a yi ita wannan dabba, in dai an kasa ta gagara to za a iya wannan. Kamar misali raƙumi ya fada cikin rijiya, kaga ai raƙumi ba a yanka shi, shi soke shi ake, to amma ga kannan, to anan kuna iya sa wuƙa ku yanka. a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle duk abin da aka yanko daga jikin dabba in tana rayi to wannan abu matsayin shi najasa ne haramu ne baya halatta babu la'aniya an Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah muttafaqun alayhi وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وتولن بابيني واندكي بياني جمدا حكنش حكنش مكايي lafazin aniya jam'i ne na ina an gane ko jam'i ne na ina idan aka ce al-ina wato shine makayi kenan abinda ake zuba wani abu a ciki jam'un sa sai ka ce aniya wato asali game da duk wani makayi da ake amfani da shi wato shine hadacci sawa'an na bakin karfe ne ko na jan karfe ne ta gulla ko na laka ne ko na dutsi ne ko na icce ne kamar akushi da sauransu to wannan gaba daya wato halak ne dalilin da yake tabbatar da halaccin haka shine fadar ubangiji subhanahu wata'ala huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kusan da cewa ubangijin da ake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da ya halicci duk abin da ke ban kasa gaba ɗaya saboda duk wani abin da ke doran kasa Allah ya halicce shi ne saboda mu yi amfani da shi wannan aya tana tabbatar mana da asali game da duk abin da Allah ya halitta wato shine halacci sai abin da shari'a ta tuki sai abinda shari'a ta toge ta ce banda kaza banda kaza banda kaza don haka anan kana da hujja mai karfi idan mutum ya ce maka abu kaza haramun ne sai ka ce masa da wani dalili idan bai zo maka ba da dalilin da ke haramtar da wannan abu to sai a koma asali asali game da komai da ka sani halacci an gane ku domin ubangiji ta'ala ya faɗa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ubangijin ku shine wanda ya halicci duk abin da ke ban kasa gaba daya saboda ku to dan haka a dukkan wani makayi da ake amfani da shi ba mu isa ba mu haramta cewa makayi kaza baya halatta ayi amfani da shi sai makayin da Allah ya haramta mana ko manzansa to shine anan malam yazo mana da hadisi babi na musamman yazo mana da hadisai waɗanda suke tabbatar mana cewa daga cikin makayen da ake za a yi amfani da su akwai wanda baya halatta a yi amfani da su daga cikin makaye akwai wanda kwata-kwata baya halatta a yi amfani da su sawa'an namiji ko mace sawa'an ga namiji ko mace wato shine malam yazo mana da hadisin Huzaifah ibn al-Yaman Allah ikara masa yadda ke Allah ikara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda manzon Allah yace kar ku saki ku sha wani abin sha fi aniyati adh-dhahabi a cikin makayai na zinari wal-fidda da na azurfa sai yace wala ta'kulu fi sihafihima manzo Allah yace kuma kar ku ci wani abinci fi sihafihima a cikin farantansu lafazin sihaf jam'i ne na sahfa idan aka ce sahfa wato shine faranti in a turance ne kenan sai ka ce asset an gane ko ko kuma a dungula kawai ka ce akush shine yace wala ta'kulu kar ku ci wani abinci fi sihabihima wato a cikin farantai ko ka ce a cikin akussa waɗanda suke na zinare da azurfa micece illa manzon Allah sai yace fa inna halakum fid dunya wato domin nasu ne a nan duniya suwa waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala domin su ne suke bugun gaba su halatta ma kansu abinda Allah ya haramta saboda su duniya ita ce gayes wa lakum fil akhirah ku kuma naku ne a lahira Allah ya tanada mu wannan hadisi ne muttafaqun alayhi la anan naci nahiya wanda shi ko kaida idan hani ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa kai tsaye abinda za a fa'idanta shi ne haramci sai in an samu dalilin da zai sarrafa wannan hani wato daga haramci zuwa karhanci don haka anan da yace la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda kar ku sha a cikin makayi na zinari da azurfa wannan hani abinda yake fa'idantarwa shi ne haramci ma'ana haramun ne ga wanda ya imani da Allah da ranar kiyama ya sha wani abin sha a cikin makayi na zinari ko na azurfa haka nan ci kamar yadda yace wala ta'kulu kar ku ci wani abinci fi sihabihima a cikin farantansu sai yace fa inna halahum fid dunya na kafirai ne a nan duniya to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace fa inna halahum fid dunya cewa nasu ne a nan duniya cewa su ya halatta gare su a bai halatta ba ma'ana su domin su ne suke halatta ma kansu abinda Allah ya haramta domin sun yi kunnan kashi ga Ubangiji su amma ba dan ya halatta gare su duk abinda ya haramta ga mumini ya haramta ga kafiri shi mumini ya yadda da haramcin wannan abu domin Allah ne ya haramta shi kuma kafiri saboda bai yarda da Ubangijin ba dan haka bai yarda da wannan abubuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta dan haka anan kenan domin su ne suke halitta ma kansu abinda Allah ya haramta dan haka manzon Allah ya ce fa inna halakum fid dunya ma'ana nasu ne a nan duniya to kaga ko duk muminin da yayi amfani da wannan makayi kamar yadda su kafirai suke yi to wannan yayi kama da su yayi kamantacceniya da su wanda arne ko Allah ya haramta mana yin kamantacceniya da shi duk wani abin da arne yake yi to baya halatta mumini yayi kwaikwayensa an gane ko kamar abubuwan da yake banta da arna arna suke yin shi to wannan baya halatta mumini yayi saboda ka'ida duk wanda kake kwaikwayen shi koda baka faɗa ba bi lisanin maqal to bi lisanin hal kana nuna cewa yafi ka wayewa da ci gaba dan ba kowa ake kwaikwayo sai wanda kake tunanin cewa yafi ka dan haka kwaikwayen arne baya halatta kenan duk wanda zai ci abinci ko ya sha abin sha a cikin makayi na zinare ko na azurfa to wannan yana kwaikwayar arna ne zan Allah ko ya aje mana ka'ida wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda yayi kamantacceniya da wata jama'a da wasu jama'a zan Allah ya ce to yana tare da su idan ya mutu bai tuba ba to zai tashi a layin su a ranar kiyama Allah ya kare mu shine yace wa lakum fil akhirah zan Allah ya ce ku ko naku ne a lahira Allah ya tanada mu a nan duniya Allah ya haramta ma mumini shan wani abin sha ko cin wani abinci a cikin makayi na zinare ko na azurfa wannan hani kuma ya hana ya hada mumini ya hada wato namiji da mace an gane ko ya hada maza da mata baya halatta su ci abinci ko su sha abin sha a cikin waɗannan makayi Ubangiji ta'ala sai ya tanada mana waɗannan makaye cewa namu ne a ranar kiyama kamar yadda ayoyi na Al-Qur'ani sun tabbatar da haka. Idan ka koma cikin suratu Zukhruf, Ubangiji ta'ala na mana bayanin aljanna da abin da ya tanada na nau'ikan ni'imomi wanda ya tanada ma mu'minai a ciki. Ubangiji ta'ala na faɗa, yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwa wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa tadhallu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Yace yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwa, wato ɗan aljanna ana zagaye gare su, ana kiwayo gare su, bi sihafin da farantai, min zahabin, Ubangiji ta'ala yace na zinare. An gane ko? A sitkin da ɗan aljanna zai ci abinci a cikin shi na zinare, sai ce wa akwabu, da kofikan da ɗan aljanna zai sha abin sha a cikin su suma na zinare, sai ce wa fiha ma tashtahihi al-anfusu, a cikin farantan da cikin kofukan akwai abin da rai take marmari, wa tadhallu al-a'yun, abin da ke kayatar da ido ya ji daɗi idan ya gan shi. Ubangiji ta'ala yace kuma wa antum fiha khalidun. Kaga wannan aya tana ƙara tabbatar mana cewa faranti na zinare wato namu ne mu'minai a aljanna. Allah ya samu dace. Haka in ka koma cikin suratul insan, Ubangiji ta'ala na faɗa, wa yudafu alaihim bi aniyatin min fibbatin wa akwa. An gane ko? Yudafu alaihim bi aniyatin min fibbatin wa akwabin kanat kawarira, kawarira min fibbatin qaddaruha taqdira. Shine Ubangiji ta'ala yace wa yudafu alaihim bi aniyatin min fibbatin, yan aljanna ana zagaya su wato bi aniyatin min fibba, wato da makayi wanda yake na azurfa. An gane ko? Kina akusan na azurfa ne anan. Ubangiji ta'ala yace na azurfa wa akwabu, da kofika waɗanda suke na azurfa. Kaga wannan aya wacce take cikin suratu Zukhruf sai ta nuna mana makayan da farantan da kofukan na zinare. Wannan aya kuma ta nuna su ma ga wasu na daban, su kuma na azurfa ne. Kenan kamar yanda Allah ya haramta mana a nan duniya, to Allah ya tanada musu, ya tanada mana musu wato a gobe kiyama. Shine anan kenan yace fa inna halakum fid dunya, na kafirai ne a nan duniya, walakum fil akhirah, ku ko mu'mine na ku ne a lahira. Kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi babu la'aniya, yana nuna mana wato makayi na azurfa ko na zinare ba ka ci abinci, ba ka yi arwalla a cikinsa ba, ko cin abinci ko shan abin sha baya halatta. Don haka in aka baka buta ta zinare baya halatta ka zuba ruwa ka yi arwalla a cikinta, ko kuyar ko cokali baya halatta mutum ya. Hakanan mace komai tana iya yin ado na zinare, in mata kallon zinare za ta yi tana iya yi, amma daidai da masayin kwalli baya halatta ta yi. Daidai da masayin kwalli a ce nata ne na zinare baya halatta, balantana kuyar ko wani dude ko wani akushi da sauransu. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Ummu Salama, Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, alladhi yashrabu fi ina'il fidda, manzon Allah ya ce wanda ke shan wani abin sha fi ina'il fidda, wato a cikin makayi na azurfa, innama yujarjiru fi batnihi narar jahannam, manzon Allah ya ce ya san da cewa wato yana kwankwadar wato wutar jahannama ce a cikin cikinsa. Wal iyadu billahi, duk wanda ke shan wani abin sha a cikin makayi na zinare na azurfa, manzo Allah ya ce innama yujarjiru fi batnihi narar jahannam, ya san da cewa wato yana kwankwadar wato wutar jahannama ce a cikin cikinsa. Wannan malamai suna kiran shi al-iktifa. An gane ko? Wani babi ne wanda yake mai zaman kansa. An wadatu da bayanin azurfa kenan, ba sai an ce maka zinare. Wannan tunaninka kadai ya isa ya saka wani. Kamar misalin shi, Ubangiji ta'ala na faɗa, yana cewa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ash-shahid ubangiji ta'ala yace wa ja'ala lakum sarabila, ubangiji ta'ala shine ya halitta muku sarabila tufafi taqikum al-harra wanda ke kare ku ya kiyaye ku game da tsananin zafi wanda yake na rana. To yanzu sai an ce maka kuma wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-bard, kaga anan an wadatu Allah ya halitta mana, ya halicci wasu tufafi wanda za su kare mu game da gumi wanda yake na rana. To haka kenan sai mu gane cewa Allah ya halitta mana kuma wasu tufafi waɗanda za su kare mu game da tsananin sanyi. To don haka anan ne yace allazi yashrabu fi ina'il fidda, wanda ke shan wani abin sha a cikin kenan makayi wanda yake na azurfa. Kenan anan kai zaka hararo ka ce wannan wazzahabi da zinari, kenan wazzahabu min babi aula, an ce a makayi na azurfa ma kar a sha, to ina ga zinari. Sai yace innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, ya san da cewa wato yana kwankwatar wutar jahannama ce a cikin cikinsa. To wannan bai keɓanta ba da sha, ko da cin abinci ne, in ma abinci ne ka ci a cikin makayi na azurfa ko na zinare, to ka san da cewa wutar jahannama ce ka cusa a cikin cikinka. Azabar wutar jahannama ko azaba ce wadda take mai tsananin gaske, wannan kashedi ne da barazana da shan kunne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake mana. Kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana, wato shine tabbatar da sakamako a ranar kiyama da cewa akwai nau'ikan azaba da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada ma duk waɗanda suka kangare masa. Don haka a taƙaice kenan wannan yana nuna mana makayi na zinari da azurfa baya halatta. To makayi na diamond fa, sai ka kawo da dalili. Diamond ba zinari bane, ba azurfa bane. Diamond daban yake, zinari daban take. Shi diamond hudusi ne, ba ƙarfe bane, wasu duwatsu ne da ake fitar da su daga cikin ruwa. Shi a taƙaice wannan makayi na diamond shi wannan ya halatta. Dan in ka ce makayi kaza haramun ne, sai ka kawo da dalilin da ya haramta. Ita ma zinare da azurfa waɗannan dalilai su ne suka haramtar da su, su ne suka haramtar da su. Nan insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.